Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ya kai kowa na jin daɗi mu ɗan VIP Shirin namu na yau ya fara da wakan shahararrun mawaka a Ghana masu suna VIP. Kamar yadda abokin aiki na ta gabatar da ni, ni Hawwa Abdulkarim Yankwaniya zan jagoranci shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. To yau shirin namu zai fara da sauraron gaisuwar sallah daga malaman addinin Krista da wasu mabiyanta. Sai jin muhimmancin halartar filin Idi, daga nan kuma sai mu tattauna da fitaccen mawaki Baban Jamal, sannan mu sako muku cikakken wakan VIP ranar sallah. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. To yanzu mu saurari gaisuwar barka da sallah daga ƴan uwanmu mabiya addinin Krista.
Ne sunana Pastor Felix Nze, nene baban pastor na church da ake kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry wanda ke kuka Benya a cikin birnin Accra. Ina son dawan na dama in yi godiya daga Ubangiji Allah da ya sa ƴan uwanmu musulmi sun ka gani holukun wata Ramadan har zuwa ƙarshe, da yau da yake suna sallah, Ubangiji Allah shi karɓa da ibadodinsu, Ubangiji Allah shi ba su lada, ina yi musu murna, Ubangiji Allah shi maimaita. Sannan na hwani da wanga dama in roki kowa da wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba, da kowa mu gama hannu mu yi addu'a tare don zama lahiya kasan ga zama lahiya Africa da zama lahiya duniya.
Sunana Elder Samuel Ntio, Nima Church of Pentecost. Na ba musulmi duka barka da sallah, na yi addu'a kuma sallah ga kawo lada, kawo ibere mu duka mu samu an kare kunce sai mu yi kowane abu da muka so mu yi. Barka da sallah.
Sunana Michael, ina magana daga Abakala Pass. Ina so in wish musulmai Ghana duka duniya baki daya barkamu da sallah. Alle kai mu sabo shekara, alle maimaita muna, alle sa mu samu kudi da yawa, alle karba muna, alle karba, alle maimaita muna, barkamu da sallah.
Sunana Emmanuel, ina magana daga Mamubi Polyclinic ana wish NY duka ke cikin zongoni manga duka muna wishin fi barka da sallah da kuma mutanen Ghana duka Allah ya sa yi sallah lafiya Allah ya bar mu cikin zaman takewa ko ya kici wa zaman tare sai sa Allah ya kai mu sabon shekara
to sunana munir upon ina makowa iyaye na yanwaye na abokane na ina makowa barka da sallah ina fata kowa na lafiya an ji sallah lafiya ina makowa barka da sallah Allah ya maimaita muna Allah ya kai mu sabon shekara Allah sa kamin sabon shekara mu fiyaka assalamu alaikum
ni sunana Charles Peter Adams ina taya abokaina da yan uwa waɗanda suke musulmai muna taya su farin cikin gama azumin da suka yi muna kuma musu barka da sallah na wannan shekaran yayin da ubangijin Allah ya nuna musu wannan shekaran muna kuma roƙon ya nuna musu na wani shekara muna musu barka da sallah muna taya su murnan sallah ina musu fatan alheri yan uwa musulmai duk duniya muna muku barka da sallah na taya ku murnar wannan shekara barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga ƴan uwa musulmai duk duniya
to Allah ya karbi ibadunmu ya sabu mu kishirwar banza ba daga barka da sallah kuma sai sauraron fatawan Sheikh Ali Abubakar na fari assalamu alaikum Sheikh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ajiya
menene muhimmancin zuwa sallar idi mutun ya halarci sallar idi
masha Allah zuwa sallar idi yana da matukan muhimmanci sunna ne akirke sunnatu muakkada sunna ne wanda matsayin shi ma zai kai farila amma ba farila ba to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba kuma ya karfafa a je sallar idi mu musulmai addinin musulunci ubangijin Allah ya ba mu idi biyu bi ma'ana idil fitr wanda muke yin sallah mu nuna ma Allah godiya da ni'imomin da ya yi muna duba Allah ya ba mu ya kawo muna watan ramadan saboda ya yafe zunubanmu saboda ya cire mu wuta ya sa mu aljanna ga mudan lailatul qadr ya girmama mu da su da muka kare sai Allah ya umurce mu mu yi sallah shine sallar idi mu gode mishi bi ma'ana rana ne da za a ba mu kyauta da abin da muka ibadun da muka yi shi yasa ana so maza da mata manya da yara kowa da kowa ko kuwa ma wanda dai yana da iko ya fito a feeling idi ya fito ba lalle ma a yi shi ma cikin masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shi a cikin wurin fili saboda wurin ya doki kowa da kowa hatta dai matan da ba su sallah suna al'adar su shiri su zo su harata wannan babban ranar sallah mala'iku suna yi musu maraba suna raba musu Allah yana raba musu babban baiwa yace na yarda da aikin kirkin da kuka yi na cikin ramadan
shi sallah
kwana daya ne
shi zan tambaya kwana nawa yake karewa
masha Allah karamin sallah shi kwana daya ne alhamdulillah amma babban sallah kwana uku ne
wato shi karamin sallah wannan ranar idin
ya kare alhamdulillah ya kare kenan to amma ka gani in wurin da akwai addinin musulunci kasashen larabawa da sauransu kaga kamar shi idin su duka yayi kwana uku kwana biyar har zuwa abinda yasa ne wannan lokacin nan suna samu suna zumunci suna hada zumunci
ana kai ziyara
an kai ziyara a ci abinci tare a binga kuma wanga sallah abinda yasa ya zama kwana da yan kaduba amfanin shi ne akwai azumi da yake bin bayan shi wasu suna kare wace su fara da azumin kwana shida
azumin sita shawwal
maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi azumi kwana 30 ya cika watan azumi ya biyo shi sawa'un ka yi ka yi shi a jere kuma ka yi ya kana ka yi kwana biyu ka futa ka yi kwana daya ka futa amma ya kasance cikin watan shawwal kar ka bar shawwal ya wuce wai an baka lada wanda ya yi azumin shekara guda
amma shi bai da sadaukarwa wato sacrifice da ake kamar babban sallah ana yanka shanu to mu kuma karamin sallah muna yanka kaza shi kazan sadaukarwa ne sacrifice ne
abinda akwai wallahi ubangiji Allah ya baka iko ka yanka shanu
shi karamin sallah
ka yanka rago ba rago guda ba biyu uku saboda ka raba ba mutane a ci abinci a samu walawa
to sallah
kenan ranar sallah sannan kuma abinda yasa kasar kamar zakan kolo zakatul fitr mun cire zakatul fitr wai duk wanda Allah ya bashi abincin da zai ci na rana da rana guda ko rana guda da rabi zakan kolon na zakatul fitr ya kama ka cire wani ka ba wanda bai da shi ka gane ko
saboda idan banguta ba kinka ba idan na fahimce ka wato shi sadaukarwan wannan karamin iri shine zakatul fitr
shine
amma yankan da muke yi na kaza da muke yi shi saraka ne kawai na jin dadin ranar sallah
shikenan baba lalle ka yanka jama wurin ma'auta ka ji a sai maka kilo saka ka zo ka dafa in ana da iko ba kaza guda ba kaza mai yawa ce ka yi saboda kawala da gida mutane ka samu shaddodi masu lafiya kaya masu kyau idi ranar idi kenan ka yi ado saboda ubangiji Allah za ba ka kyauta ranar idi a fagin filin idi ka je ka karbi kuma kana mai murna ke da iyalinka kuma hanyar da ka bi ka zo idin na za ka koma ka sake hanya me yasa saboda waɗannan wurin da kake takawa duka za su yi maka shaidar ranar taji alkiyoma
masha Allah shek nagode daga nan kuma sai mu tattauna da babban bakonmu na yau wato shi fitaccen mawaki ne a nan Ghana to amma shi da kanshi zai gabatar muna da kansa kan salamu alaikum
assalamu alaikum al'umman duniya duka baki daya ni ne naku baba jama'a mawakin ku na Hausa Accra Ghana Fulani Kasina haifafin Ghana
to masha Allah Fulani Kasina haifafin Ghana zan so in san wane ne baban jama'a
na tashi a Accra Ghana kuma ni yaro da kuma ne nayi karatu a New Era bayan haka na je Kimbu Secondary School daga Kimbu na zo Odogono amma Odogono ban karkare ba na zo na zauna gida shekara daya na je Asaman Kisi Secondary School boarding house sannan kuma ta fannin Muhammadiya na je makaranta a Dakuma yayi dini kuma na karantar malami yayi dini class 2
da aure
amma yanzu allura nake cikin ruwa mai rabo ke samu
to zan san sani ya aka fara waka dama baiwa ne ko dai kawai dama ne ka samu ko kuma kawai ne sha'awa kai ya saka cikin waka
dai ina yi magana kan shi shince daga Allah ne amma na soma kan Islamic music ne na soma kan zikiri an biyo wani babba ne cikin garin na aka cana neman wanda zai yi Islamic music she ya gama ni da Alhaji Sidiku Buhari daga wuri naje nayi Allah ka taimaki baba giwa tare da dansa Abdul Wadudi bayan haka ina zaune she ina ganin aurayen mu da ake cikin zangonnan mu duka she nace to why not in shiga cikin wakan Hausa wake da harshen Hausa wanda iyaye mu za su understand su gano maganganun da za a fadi a ciki to inda naje na fara kenan na release Allahu bamu bayan haka nazo na sake switi a kiyaye mu da sauran su da taimako mai gidana Sanusi Ali Ahmed Wazirin an kara duk baki daya mu Allahu bamu kuma ba ni ne ainihin wanda ya zana sunan shi Garba mutumin Kofredo na ma ba lafiya she wani ya duki sunan shi Kofi Sami shi ya zana ya juya wannan wakin na amma idan kana ji kana gani kamar wanda bai jin Hausa yayi da lokaci ya kai she naje ni da mai gidana Sanusi Ali Ahmed muka je muka biya shi muka karbi wannan wakan na muka sai writing wannan wakan na hannun shi muka gyara shi muka fito da shi ta harshen Hausa yanda mutane mu za su understand shi da kyau
amma mu koma kan batun yanda waka yau ya zama har yanzu kana cikin wakan ko ka saki wani sana'a
har yanzu ina cikin wakan kamar ma yanzu aka fara wanda aka yi dan nan duka kamar dai idan za buga ball sha zuwa na wani kitchen riza yara su zo suna wani tattaba ball ana kallo su nan na dan nan da aka yi kamar haka muka yi shi amma yanzu ne ainihin da muka soma abubuwan yanzu wasa sabon girki
kafin in ci gaba da tambayoyi na zan so ka bani wakan ka da ya shahara a da ka dan rera min ka dan muje
a da Allahu bamu ya shahara yanzu kuma firgita
dan rera min ka dan
izan ka samu iyaye ba suna masu zagin su suke ce maka dana izan ka samu iyaye ba suna masu zagin su za su ce maka dana
wannan waka din najin ya shahara sosai da kai shi ko ba haka ba
kwarai kuwa ya shahara
to yanzu wani waka ya shahara
wadanda suka shahara wanda na release for the past 3 years duka sun shahara
wanne yafi kwanta maka a rai
duka sun kwanta min don duka wakoki masu kyau.
To zabi dai kai rarra min yanzu.
Haba dai haba ku kakkauce ni ban gan ku ba. Ba ruwa na da ku, ba ruwa na da shanin ku. Ba lafi na bane lamari na na daidaita. Shi ke tare da ni ke rufa mini baya. In ka ce na wani bai kyau, kai ma na ka ba zai tabbata ba. Ku ka ce na wani bai kyau, ku ma na ku za ya lallace kai.
Zan so in sani waka yayi tasiri a rayuwanka?
Kwarai kuwa kullun na maganan gaban ko shi ba amma kuma ban jin yunwa.
Idan aka fadi haka me ake nufi?
Definitely akwai wani kananan coins dake shigowa aljifin mu.
Kananan coins ga manya.
Akwai su kudade dake shigowa jikin mu. Bai ga inda na yi wani fresh ba.
Masha Allah wanda ke rufa asiri.
Eh akwai rufa asiri. In ka yi shi da kyau, music in ka yi shi da kyau, ka koyo abu da kyau, ka san abinda zaka yi, ka san inda zaka bi. To akwai amfani ciki kwarai saboda mawakan duniya yawanci masu kudi ne.
A cikin tafiyanka na waka, wani abu zaka yi ka tuna ka ce wannan abin ya taba mugun bata min rai?
Akwai last years da muka ga Musalla Fest daga National Theater. Abin da ya faru bai sani ba, amma ni na sani. In ya tuna wani dan wana nazo na ce mai time da ka bannin saki time nan.
Da ya kira ka wurin go.
No, shi MC dake MC program nan. Nazo na ce mai saki min time nan. Saboda akwai wani makarkashin da aka yi wurin nan kamar in nazo lokaci na akashi lights. Nace mai ya saki min time kuma ban taba maganan ga da shi ba sai yau da nake maganan ga. Kuma ya saki min time. Kuma time da ya bannin lokacin nan an kashe light amma bai sa abin da ya faru ba.
Ina son tambaya wannan wani taro ne
amma wani program ne da na ga mu National Theater.
Kana kallon wannan taro ne kan bata makarai
saboda ina kan stage duka in jama'a sun tuna ina hawaye kan stage. Sai sa yana daya daga cikin abin da na taba face cikin zuwa program sina.
To mu komo kan bankaran abin da ya taba faranta makarai a cikin wannan aikin.
In ka kira ne kace he ran Sunday ina da program nawa za ka karbi. Yana da dadi ne na ce miki.
A cikin mawakan Najeriya su dan kwairo, mamman shata, margayi da dai sauransu ko wanne ne kake jin dadin wakan sa? Wanne ne yake saya maka a matsayin kamar wadda kake gani da a ce za ka iya kai irin abin da suka yi?
Shata sai sa ina duba ma ko na sake suna da shi Shata Baba.
Kai wani wakan shi da kai kake so?
Na saya gafurdin tijaniya. Akwai wani wakan da ya haka nan. Ya saya da urjin tijaniya. Na ji wannan wakan yana shiga na kwarai.
Ta baban jama muna godiya kwarai da gaske. Yanzu sai fagen nishadi. Wannan wakan waka ce da bata sufa. Da wuya a saka ta baka ga manya da yara suna taka rawa ba. Kai sai musurar wakan VIP ranar sallah.
Oh,
Sallah sai mu shiga madafa yau bangaren kwalamanmu mun gayyato malama Failatu. Malama Failatu, ko me za a dafa mana
yau? Zan yi muku tubani.
Yake yin tubani?
Yes, tubani ni recipe na zan baka. So with tubani ka iya ka bidi beans, yake wake ka bidi bambaran beans, yake ana kira bambaran beans kuwa
manyan
beans nan round round nan bi wake nan ka grinding shi into powder. Yes. Ka nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder.
Ka nika shi manyan wake na shi ma ya zama powder.
Powder. So shi ka sieve.
Ka tankade.
Then ka diba wake nan kadan da manyan nan kadan. Duka powder powder shi nan ka gama.
Okay, ka dibi wan kadan manyan nan kadan wake kananan nan da ka nika nan ka gama.
Yes. So big products bi wannan duka ka gane kaman da proteins kenan. They are all very good proteins. So shika gama kasa tankwa kadang. Unkana da wani specific herbal spices, natural spices. Preference nka. Kaya kagama. Nyaje wita kadang kada. What in the cake ke ching gida ka feel kamande. Ena da kia wea baka.
Okay, enough I'm chinan. Kaya nyaje in the cake ka fiso.
Ka fiso.
Eke gida nkiyeki ya kisa.
Period. Kasa kadang 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 chikim. Shika sa ruwa kadang. Nda kasa ruwa kadang na ka mix. In Canada, hand mixer, she formal only for caterers. Yeah, easy abaka. Amamba kada hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yi CZ.
Muchia.
Kaya ka doki ka sa ka fanka ka kan ka nika.
Ka buga shi kamar da ake buga kose.
That is it.
Ke ya kamata yi laushi.
Laushi.
Yayi danko.
So ka buga ka buga ka buga, but in Canada hand mixer or the full machine of the mixing mixer. Ya buga shi ya baka. In ka buga aka nan nan in the smart way, in the modern way. Kaya ka bidi raba. White raba da muke tuwo da shin na. Kaya ka bidi wannan raba. Shake diba quantity kadang sa shake kadauri. But before kadiba na doki ha spoon kadiba kadang sa kagan taste ne keme so ntankwa dewa kakara ntankwa dewa keme so
gishiri
dewa sa gishiri kadewa yanda na fadi na your spices naturally kaya kasa kita school boys wannan sa so nkadauri before then na ya fi Canada silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta sheka samu wani leaves
ganye
ganye kadibia inside
ruwan da ka girka ruwan zafi cikin
wannan, you understand, leaves nan zai bari abubuwan da ka daure nan, it will not have a direct contact with saucepan
ruwan nan da kasan silban nan,
that is it. So kadibia kan juna sheka yi wutan ka low heat kadan not much not have plenty. Nka dibia duka tan juna, then you cover it. So when you cover it for some time, let's say maybe 15 to 20 minutes, depending on the quantity. Shake up yika danka suka bude. Nka bude ka gan kamande in the time and the zaka sa shena rua rua. Yanzu ya zoya gama.
Ya
gamu ya masi. Kakara kama 5 minutes to eat. To be sure that the chicken shin na yanu na de kel. Shaka do ki guda oka off.
Wutanka.
Wutanka. And I am sure at that time.
One,
even with baka samu rua chicken day wa makuma. So you don't even need to pour the water. So shaka chire. Kabdoki plates. Can you nyankashi the kill? No, this time when I modern world, me one nan time no mijina mijin kana hall. Akadenyan kasi one is ya kajika aji. No, nyankashi life yana chiki.
Kasi the sari kyo kamanga
ships kaba tubani nan ships. She now unka kare one nan side of the tubani. Can yankashi even ships and nan. You can eat it with any choice of your proteins.
Who will eat a bitch kaika
chili? Wele, fish, beef, chicken, whatever. Now, the sauce to eat it with. Kaya kachi shi the stew. Kaya kachi the shito. But it is best eating with one nan kulikulism.
Okay, garin tanka. Gari yaji.
Yaji. Muna da so
yaji.
Yes. Muna da sogum. Muna da all those kinds of
yaji nani kaya yaji.
Yes. To eat with it. And then you'll be fine. Nkana so kaji typical local to kaya kaji side and using a shea butter for it. And
America, then, manka, yes.
And then shea wooden and you have a total health meal to take with the shea butter.
Da gode sosai. To anan muka kawo karshen shirin namu na yau sai wani sabon mako. Ni Hawa Abdulkarim Young Paniya nake cewa a huta lafiya.
Da Amina anti salaki sauki da permission kafin zan cinye ID. Salla salla.
Sauraron mu anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leather's Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
What's up?